أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة شاء أكو دوات الجمعة الآخرة شكرا تدبر دليله da 44 hijiriya wanda ya dace da 13 da watan 1 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafi mai albarka shine al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu ina gana nawa na 197 ne goda 7 ko da 6 muna cikin kitabul azan zan mu tashi babe na 47 kafin mu karanta shi zan mu karanta wani abu daga cikin wannan littafin mai albarka adatul imam al-bukhari fi sahihihi wanda yake mana bayanin manhajin al-imam al-bukhari wanda mun yi bayanin cewa littafin nan da shine sulubun karatun fahimtar sahih al-bukhari shine fahimtar manhajin shi ba fahimtar kawai gundarin hadisan ba fahimtar manhajin al-imam al-bukhari shine fahimtar sahih al-bukhari ba kawai larabcin hadisi ba wanda wannan littafin ina zaburar da mu duk wanda yake da kokari ya kamata a ci ya mallake shi muna karanta yana bi zai amfana mishi sosai saboda shine kashin gadan bayan karatun na sahihul bukhari na tambaye shi nawa zai buga shi 300 yace kenan wanda yake bukata ya samu ko malam sa'id ko malam yusuf wanda suke nan dai sai ya ba su wanda suka bukata sai mu ga mishi bugo da kaza sai ya bugo kenan littafi ne mai kima sosai littafi ne mai albarka wanda kusan takaicewa da ikhtisarin abu ababan shi ban ga kamar shi ba eh satin da ya gabata mun yi bayani akan gharad na farko na al-Imam al-Bukhari yadda yake kokarin tikrarin hadisi nafa abu na farko maimaita hadisi daya mun gani cewa Bukhari bai maimaita hadisi da sanadi daya da hanya daya sai dole ta kama sai tilas kuma in ta kama kin ma daqa alaihi al-makhraj suke cewa in kunci ya sa shi ta yadda hadisin ne ya sa bayyana wata hanyoyin sai wannan kin dole hanyoyin da hadisin ya cika sharadin shi ba hadisin da ya cika sharadin shi bayyana wasu hanyoyin da zai sa ya kawo su dan hanyoyi asai in akwai su ake kawo su to in ya ga ya buga bai samu ba wata hanyar daban sai maimaita hanyar da ta gabata amma ai tasarrufi cikin matanin wanda zai hudda shi daga cikin cewa yayi maimai hadisi 22 kawai a cikin sahihin shi hajjan hadisi dubu nawa amma hadisi 22 kawai amma irin wannan maimaita wanda da sanadin da matanin duka daya ta hanya daya hadisi 22 to bayan wannan hadisan da yake maimaitawa masu yawa ta hanya ba a kiransa a maimaitin da hanya ta sha bambam to wanda yake maimaitawa in hanya ta sha bambam ma yana da gharat to shine zan mu gani yau yana da hadaf da kai bukatun da suke sa Bukhari ya maimaita hadisi mu ne shaida yanzu cikin baban nan da muke karanta na rishin lahiya annabi gashi wajen sati biyu shine ake ta maimaita ta hanyoyi daban yau ma shine zan mi ta gani amma kuma a cikin wasu abubuwa daban sai dai hanyoyi suka sha bambam to yana da bukatun da suka sa yake wannan bukatun da suka sa Bukhari yake maimaita hadisi a cikin sahihin shi bukata guda 7 ce ba ragi ba kari bukatu guda 7 ne suka sa Bukhari yake maimaita hadisi a cikin sahihin shi bukata ta farko izalatu shubha anan naqilina wa zalika haythu rawal hadith ba'du ruwat tamman wa ba'duhum mukhtasaran abinda yake so ya hudda shubha kore ma wasu marawaitan hadisi shubha wasu sun rawaito hadisi a takaice wasu kuma sun rawaito hadisin a cike wasu sun rawaito shi da kari wasu sun rawaito shi da ragi yake so nuna maka cewa dukkan shi ya tabbata kakka zargi marawaita haka yake so ya tabbatar maka wannan kuma yace sai Bukhari ya rawaito shi kamar yadda yazo ya kawo shi a cike wani lokaci ya kawo shi a rage ko wani lokaci ya kashi da karin wata kalma wani lokaci ya kawo shi da ragin wata kalma kullu zalika li izalati shubha anan naqilin dan ya gusar da maka shubha akan masu ciro da labarin masu ciro da hadisin marawaita kakka sa akan ka cewa to wannan hadisin da na ganshi anan da lafazi kaza kuma kawa na can ya rato shi da kaza kenan ƙarya ce ko kuma ba haka nan bane wanda wannan ba wannan bane wannan yake so ya kore gharadi na biyu bukata ta biyu bayan ikhtilafil alfazur ruwa ya maka bayanin bukatar shi ta biyu shine ya maka bayanin sabanin lafuzza na marawaita wannan kuma yace in an samu ibara ta marawaita ta sha bambam ko wani marawaci ya rawaito hadisi da ma'ana wancan ya rawaito shi da ma'ana wancan ya rawaito shi da ma'ana amma dai ma'anar su gabaki ɗaya take bada to sai ya kawo su gabaki ɗaya ya kawo shi a can ya kawo shi anan cikin abuwa daban-daban dan ya nuna maka cewa wancan in ya tabbata wannan ma ya tabbata babu ƙarya a ciki buƙata ta uku ta Imam al-Bukhari tarjih amr min al-amrayn muta'aridain wa zalika haythu innal hadith idha ta'arada fihi al-asl wal irsal aw al-waqf wa ar-rafa yana so yayi tarjihi ka'ida ce ta malaman hadisi idan hadisi an samu wasu marawita sarrawato shi a matsayin mursal wasu sarrawato shi a matsayin muttasil wasu sarrawato shi a matsayin marfu cewa annabi yace wasu kuma sarrawato shi a matsayin mauqufi cewa sahabi ne yace magana sahabi ce to sai ya kawo wancan kin ya kawo wannan kin ya nuna maka duka ya tabbata ya tabbata a matsayin mursal ya tabbata a matsayin muttasil ya tabbata a matsayin annabi ya hudu magana kuma ya tabbata a matsayin sahabin shi ma ya hude ta kenan babu cin karo da juna kaka ga an ce sahabi wane ya ce kaza kuma a wani guri a ce annabi ne ya ce ka shiga rudu sai kokarin hudda maka wannan matsalar ya nuna maka cewa dukkan ya tabbata idan kuma in kuma an samu bangaren tarjihi ya kamata a ce mursalakin ruwayan irsali tahi inganci ya maka nuni ruwayan ittisali tahi inganci ya maka nuni ko kuma ruwayan waqafi tahi inganci ko ruwayan rafa'i tahi inganci ya maka nuni kuma duka wannan a cikin tasarrufat nashi a cikin al'ada shi ake gane ba da baki zai ce maka ba kaza shine daidai wancan shine kuskure wanda suka san manhajin shi suke nuni garadi na hudu bukatar shi ta hudu dafa'u tawahum ziyada fil isnad kokarin tunkude tunanin cewa an samu kari cikin sanadi wazalika haisu zada ba'd ar-ruwati rajulan fil isnad wa kana zalika bihaisu yasihu indahu anna ar-rawi sami'ahu min shaykhi hadisi an akhar summa laqi akhar fa haddathahu bihi kokarin kore ma mutane tunanin cewa an samu ziyada ta rawi ziyadatu ar-rawi shi ma yana daga cikin dalilin da ke sa rauni masalan an ce masalan shu'ba ya rawaito shi daga Ibrahim daga wani kuma a wani guri sai aka ce Shu'ba ya rawaito shi daga wancan wani aka tsallake na tsakiyar nan to abin da yake kokarin tabbatar maka cewa wannan ziyada kin akwai ta ya same shi a yanzu masalan yanzu a hadisin an kawo shi da mutum bakwai kuma can an kawo shi da mutum shidda dan saboda wancan da zai rawaito shi ya ce malamin shi ya bashi malam wani ya bashi labari kuma ruwaya ta bi sai aka rawaito shi ta wata hanyar malam wani nan ya tsallake wannan na tsakiyar wasu din nan ya tsallake ta kenan tabbatar maka da cewa inda aka samu karin wannan marawacin ya tabbata kuma inda aka samu sakadin wancan sanadin marawacin shi ma ya tabbata dan tana yiwa masalan hadisin nan zan rawaito shi daga malam Adam naci malam Suleiman ya bani labari malam Adam ya bani labari kuma alhali ni kin ma naji shi a wajen malam Adam din ina da damar lokacin da naga dama in ce malam Suleiman ya bani labari malam Adam ya bani labari ko kuma wani lokaci in naga dama tunda ni ma na amsa wajen malam Adam in sare yadda Suleiman kin ce kai sai malam Adam ya bani labari wanda bai gane sana'ar ba sai ya zo ya ce a nan gurin an samu matsala me ya kawo Suleiman a ciki bayan waccan ruwaya babu shi a ciki me ya kawo shi wanda ake cewa ziyada siqa wahiyya makabula yayi nuni akan cewa ziyadatu siqa ce aka samu kuma makabula ce ba rauni bane dan inda ba haka aka samu ba rauni yake nuna to amma da ke siqa ne sai zamana babu magana ka tuhume ta da rauni gharad din shi na hudu kenan sai gharad din shi na biyar tasrihu sama wa haisu wa zalika haisu yuridu alhadith almu'an'an thumma yuriduhu min turqin ukhra sarraha bihi rawi bisama kokarin kore tabbatar da cewa wannan nan da yace an to ya ji hadisin ka'ida Bukhari kamar yadda Muslim a muqaddima ya yi ta musharadi da shi da Ali ibn al-Madini al-Imam Muslim muqaddima shi dai dogon bayani yana taraddi akan wanda suka tahi akan cewa duk hadisin da aka kawo da lafazin an haddasani fulanun an aka samu ana a cikin shi bai ce ba haddasana bai ce ba akhbarana sai ya ce an to wannan hadisin bai cika sharadin Bukhari ba zai huddo shi ba shi yasa Muslimi a muqaddima yake bayani dogon bayani ya kai safa wajen nawa wanda al-Imam Ibn Rushd al-Fihri wannan tsaka da suwa yake Muslim da Bukhari da al-Imam Ali ibn al-Madini yake kuma dukkan su malaman shi ne to amma da ke mas'ala ce ta ilimi ta bayani akan cewa hadisul mu'an'an hujja ne, shi yasa a cikin nashi Muslim cike yake da mu'an'an. In ya kawo mu'an'an bai bukata sai ya kawo mushi tasrihi bis sama, dan saboda a wajen shi shi hujja ne al-Imam Muslim. To amma yake raddi ga malamin shi da al-Imam al-Bukhari, saboda malamai sun sifanta al-Imam Muslim mutun ne mai zahi, mutun ne yana da kaifin hali, kaifin halishi mutun ne mai yana da saukin zuciya. Shi yasa hakka ga sahihi Muslim baka ga inda ya rawato hadisi daga Bukhari ba, yace haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, dan saboda sun samu matsalar fahimta a wajen hadisul mu'an'an. Shi yasa al-Imam Ibn Rushd al-Fihri yayi littahi guda mai mujallal guda da yake ce ake ce mishi As-Sunan al-Abyan wal Mawrid al-Am'an fil muhakama bainal imamaini fi sanadil mu'an'an. Shi yayi shi yana hukunci tsakanin limammai guda biyu, Bukhari da Muslim, sun samu rashin fahimta tsakanin al-mu'an'an. Wajen Bukhari ba hujja bane, wajen Muslim hujja ne. To shi yayi hukunci suna kama alƙali, shi alƙali ne ya shiga ciki da adalci yayi wannan littafin ya faɗa abin da yake gaskiyar lamari. To tunda manhajin shi ne cewa al-hadisul mu'an'an ba hujja bane, to duk inda ya kawo hadisin da marawaici ya ce an, to kuma sai ya kawo wata siga da wannan anikin babu ya sarraha da sama. A ruwaya ta farko, hanya ta farko ya ce an, kamar mu ɗauka an ɗauki misalin Baqiyatu ibn al-Walid Mudallis ne. To Mudallis dai in yayi amfani da lafazin an, ba a ɗaukan hadisin shi sai iza sarraha bis sama, sai ya tabbatar da cewa naji. A bincika shin cikin ruwayoyin akwai inda ya ce naji, in an samu inda ya ce naji, to wacce ta ƙarfafi wacce ruwaya zai zama na sai hadisi ya shiga cikin inganci. To shi yasa Bukhari yana daga cikin gharad din shi in ya kawo hadisi mu'an'an, kuma sai ƙara kawo wata hanyar da ta sarraha sama'i, cewa haddasana ko sami'tu ko akhbarana, dan ya kore maka yiwuwar wancan mu'an'ana wacce babu ita ta fita. Sai gharad din shi na gaba, shi yasa akwai Imam Muslim yana da littafin da yana da wannan hadisai wanda an yi amfani da an'ana. Mudallis in ya yi an'ana ba a amfani da ita. To amma musul wannan ha Bukhari ba wai yana nihin ba cewa hadisin bai inganta ba, a'a bai kai ya sahihi ma matsayi ne. Ba kowane sahihi ba ne yake zama cikin masa sahihir Bukhari. Zan ganshi a Muslim amma bai cika sharadin Bukhari ba. Misalin sa hadisan Abu Zubairu al-Makki an Jabir ibn Abdullah, babu ko ɗaya a cikin sahihir Bukhari. Amma kuma a sahihi Muslim wajen hadisi 40 dukkansu na Abu Zubair al-Makki an Jabir ibn Abdullah, saboda Abu Zubair Mudallis ne. Duk inda ya an'ana bai amsa hadisin Bukhari, ya kare da hadisin shi sai in ya ce haddathana ko sami'tu ko akhbarana. Shi yasa al-Imam Muslim wannan hadisi yana daga cikin, kamar yadda mun san cewa malamai duk irin yadda malami yayi kokari a cikin asarin mu na zamanin, babu wanda yayi kokari kamar al-Imam al-Albani yayi kokari cikin sunna sosai akan taje sunna sahihiya da abunna. To amma yana daga cikin abin da mu'asirun na al-Imam al-Albani suka kama shi da kuskuren wannan, duk hadisan Abu Zubair al-Makki da ke cikin sahihi Muslim wajen hadisi 40 duk Albani ya rauna nasa saboda wannan hujja. To shi ma Albani ba a bar shi ya sha ba, an samu wani wa Misr ya mishi littafi guda akan tanbihul Muslim fi itida'il Albani ala sahihi Muslim, shi ma bisa ɗaya bayan ɗaya ta bada amsa. To wannan duka matsala ana ce kawai abinda bai kai ya kawo ba suke ta wannan akan shi. Sai bukata shi ta bakwai, bukata shi ta shidda, ikhrajul hadis an haddul garaba wa qad yataqidu man laysa min ahli sunna anna al hadis al mukarrar, kokarin hudda hadisin daga garaba. Garib shine wanda yazo ta hanyar mutun daya, yazo ta hanya daya, to in ya kara maimaita shi yana nuna maka cewa hadisin nan ya huta daga haddul garaba, ba garib bane, ya huta daga garaba. Yace yana yiwa wani wanda ba sana'a shi bace harka hadisi yayi tunanin cewa hadisin nan Bukhari ya maimaita shi, yayi ta maimaita shi, kai kuma baka san ba wani sirri yake kasa. Shi ya san sirrin da yake kasa, kuma wanda suke tare da shi sun san sirrin da yake kasa. Kuma kan mu manta da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim, duka kowannen su da ya wallafa littafin sai da sai kai ma Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'at al-Razi, manyan malaman hadisi wanda su ne jigo suka karanta suka tabbatar da cewa yayi ya cancanci ya kai ya sharadin da ka faɗa, dada kuma ya samu abin gagin shi watsa shi. Gharad din shi na bakwai, bayanu duruqil hadis, su Abu Zur'a su Abu Hatim kamar su ne gimshiki a cikin ilimin hadisi, babu wanda zai harka sha'anin hadisi yayi kadan a ce bai amfana da su ba, su ne gimshiki, su ne tushen watsa ilimin hadisi. والغرض السابع بيان طرق الحديث في سنة رجتك فرل سو سهير بخاري لسو سهير مسلم أتي أن أردا سيد أك أردا سماعا سو أبو زرع سو أبو هاتم سكتي أي والغرض السابع دعنا معلم سكتوكي ككاور الأدا ككاور أسلوبي التربية التي وامتين يربوتو بس كم وانا أبو يدوك أبا وانا معلم يكرنتا يغني dan saboda kada aiki na dan adam kada ya dogara da kanshi cewa abin da yake nan daidai ne wannan ya karanta abin da wani kuskuren da wani bai gane muslim Allah ji kanshi da gafara a cikin da ya kai musu su Abu Zur a duka hadisi hudu ran ne suka mishi inkari akai hudda su daga ciki dukkan su shi ma da ya zamana da su suka tattauna hadisi daya ya huta muslim ya sha akan guda uku ikhrajul hadis an haddil garaba sai bukata ta bakwai bayan durqul hadis bayanin hanyoyin hadisi akan cewa hadisin nan yana da hanyoyi mun san cewa yawan hanyoyi suna da amfani cikin sha'anin hadisi in aka ce mai hanya biyar ce zaman al-aziz in an ce mai hanya uku ce al-mashhur abin da yayi sama ya zaman mutawatir to in yayi ta kawo maka shi da wannan hanyoyin sai kaga eh lalle hadisin nan ya kai matsayin a ce mutawatir ne ko mashhur ne ko makamancin wannan kenan wannan wanda bai san abun ba zai yi dubin cewa Bukhari ne yasa yake maimaita hadisi yake maimaita shi kuma ya san garad din da yasa ya san dalilin da yasa al'ada to wannan kenan sune abubuwa guda bakwai kawai da suka sa Bukhari yake maimaita hadisi al'ada shi ta biyu annahu izarawa an shaykhin tukallima fihi ba takallama fihi ba'dul ayyima yuqallilu ruwaya anhu Bukhari idan zai rawaito daga wani marawaicin da an samu manya sun dan soke shi koda sukar batta akwai suka da take amfani ta sa a bar aiki da marawaci akwai suka da take dan taba martaban marawaci amma ba ta hudda shi daga matsayin sika ba kamar su Abu Zur'atar Razi su Abu Hatim akwai littafi na karanta rijalu sahihi al-Bukhari allazi takallama fihim Abu Zur'atar Razi mazaje wanda Bukhari ya huddo hadisin sa amma Abu Zur'a ya dan soke su suka ba mai hudda shi daga darajar sa ba to a matsayin tsarin Bukhari in an samu wannan marawaicin da wasu manya cikin jigajige cikin ilimin hadisi sun dan soke shi ko suka batta da anha batta da martabar ta zubda mishi daraja to Bukhari bai yawan rawaito hadisi daga gare shi bakin shi ya rawaito ɗan kadan inda tilasta kama yace wai ajibul mutaba'at ta qawiyati liruwayati kuma bayan wannan ma sai kawo mutaba'at da suke nuna karfawacin ruwayar tashi duk wanda kaga an ce a karcikin sahihul bukhari mu rike kaidar nan zan mu ga yana cewa taba'ahu fulanun wa fulan to duk inda kai ji ya ce taba'ahu to ruwayar nan ta sama akwai wani marawaicin da wasu sun soke shi koda sukar bata kai inda zata zubda mishi daraja ba amma dai ya nuna maka cewa duk da cikin waccan hanya akwai wani da an soke shi to ba shi kadai ya huddo ba da suwana ma sun rawaito sa'annin shi wannan marawaicin wanda su ma sun huddo shi wannan kenan zan mu ci gaba da karatu haka ne mana dalibin shi ne amma dama in ilimi yake wannan marhala ai ba ana nihin dalibi ne shi ma handa ya koshi dalibi ne handa wuyan shi yayi kabiri tana yi amma a lokacin da ya shi yasa ai duk lokacin da shi ma ya tabbatar mishi da wannan lokacin da yazo yana cewa da ani uqabbilu rijalaka ya ustazul ustazin fil hadis barni isun banci kafarka ya kai shugaban malaman hadisi cikin ilimin hadisi wannan kalmar ce da al-Imam Muslim yake gaya ma al-Imam Bukhari in sun gamu kuma yana da hadisi da dama to amma da yake karin kin shi ne sun yi tarayya wajen malamai wasu suna cewa wancan abin da yasa Bukhari bai amsa mu an shi yasa Bukhari Muslim yake rawaito yake ruwaya hadisi daga Bukhari a cikin sahihin shi wasu kuma sun tahi akan cewa ba wannan bane dalilin dan saboda karinikin shi ne yana malamin shi amma kuma suna tarayya wajen malaman yana amsawoyin shi kuma yana amsawojin inda shi yake amsawa kenan dan saboda ya tabbatar da ya hi shi to amma ba ya in ya tashi ruwaita wannan kuma maganar ruwaya magana ce ta ana neman al-isnadul ali kenan yana da hanya ya rawaito ta zuwa ya tsallake Bukhari ba ya tsaya bai biyo ta kan Bukhari sai ta hican kuma shi ma dake Bukhari ya san sha'anin sana'a ba ya ce bacin mutunci ne ya san cewa ga abin da yasa ya tsallake ne je wajen wannan wajen kogin ya amso shi da kanshi ya saboda ruwaya ce yawa ba ka dauko wajen wani wanda yake marji'i ne sanawi ba alhali kuma ga masdar can gurin sai ka je inda ya dauko kai ma ka dauko babu na 47 cikin kitabul azan babu man kama ila jambil imam li illa baban dake bayanin wanda yayi tsaye a hurar liman dan saboda illa wanda yayi tsaye a hurar liman dan saboda illa mun sani cewa ka'idar sallah liman yana gaba mamu suna baya to in ka ga liman mamu yazo ya tsaya a hurar liman sun seta sun yi daidai to sai illa sai dalili kamar yadda zama shine yake so ya ga mana dalilin ana Hadisi na 683 al-Imam al-Bukhari Allah ji kansa da rahama yake cewa Haddathana Zakariya ibn Yahya haddathana ibn Numayr haddathana Hisham ibn Urwa ana abihi yawa kaga wannan anikin ita muke magana in yace ana abihi wannan Hisham ibn Urwa daga baban shi wannan babu shakku duk wanda yake ba malamin hadisi ba ma ya san cewa Hisham ibn Urwa bai da ma ruwaya mai yawa sama da baban shi to nan babu shakku ba an ce ma Bukhari me yasa ka kawo ana bayan kuma ba hujja bace a wajen ka wannan batta bukatun mutaba'a wanda ko dan karamin dalibi ya san batta da matsala ana Aisha kala take cewa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abubakar an yusalli bin nas annabi ya umarci Abubakar yayi sallah da mutane fi maradhi cikin rishin lahiye shi fa kana yusalli bihim sai kasance yana sallah da su kala urwa yake cewa fa wajada rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khifa sai annabi ya samu sauki daga ran shi yaji ya samu sauki fa kharaja sai ya hutu fa iza abubakar ya ummun nas sai ga abubakar yana limanci ga mutane wannan fa iza mun ganta cewa fujaiya ce ba ta zarfin zaman fa lamma ra'ahu abubakar istakhara yanda abubakar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi da baya dan jinkir fa ashara ilaihi an kama kunta sai annabi ya mushi nuni da hannu cewa tsaya kamar yadda kake fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiza'a abubakar ila janbihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsazzamna a dabara abubakar zuwa ga gehen shi kaga ila janbil imam li illa fajalasa ila janbihi ya zamna abubakar gehen annabi ya zamna gehen abubakar fakana abubakar yusalli bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya kasance yana sallah ga sallar abubakar wannasu yusalluna bi salati abubakar su kuma mutane suna salla da sallar abubakar radiyallahu ta'ala an wannan shine hadisin da dama ya gabata yayi ta gabata ma za a ci al-imam ibn rajab al-hanbali mai rasuwa 805 yau shekara shi 650 ba dai da a kabari Allah ji kanshi yake cewa al-muttasil min hazal hadisi huwa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam abubakarin an yusalli bin nas muttasil a cikin wannan hadisin shine cewa annabi ya umarci abubakar yayi sallah da mutane sai ya kasance yana sallah da su daga cewa sai ya kasance yana sallah da su fa kana yusalli bihim ai mun ganan gurin to daga nan gurin ibnu rajab cewa ba a da mudrajin min qawli urwa abin da ya biyo ba har zuwa karshe mudraj ne magana urwa ce shi yasa aka ce qala urwa kenan gaba kake tunanin cewa magana aisha ce kenan ba muttasil bane mudraj ne kama akhrajahu al-bukhari ha huna kama yadda bukhari ya huddo shi anan gurin haka al-imam muslim ya rawato shi daga jama'a da dama dukkan su daga ibn numayr daga gare shi muslim ya huddo shi hadisi na 418 haka aka rawaito wannan magana malik ya rawato ta a cikin muwaddaqin shi hadisi na 123 daga hisham ibn urwa daga baban shi mursali a matsayin mursal yawa kun ga magana da muka yi yanzu a cikin adat na al-imam al-bukhari kaga nan gurin hadisin muwaddaq malik ya rawato shi a matsayin mursal amma nan ko bukhari da yake hanya ta zama na muttasila ce nuni akan cewa muttasil din shi yayi inganci sai ya rawato shi wa qad wasalahu ba'dhu ruwati bi hadisi aisha wasu marawaita sun sadar da shi da hadisin aisha faman wasalahu bi hadisi aisha faqad adarajahu duk wanda ya gama shi da hadisin aisha to ya kawo shi ne a matsayin mudraj yace wa muradul bukhari bi hadhal babu anna ababakar mu'tamman bin nabi abinda bukhari yake so ya tabbatar mana anan shine cewa abubakar koyi ne yake da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa qa'imun yana tsaye ila janbihi a gehen shi bi isharatin nabi da nuni na annabi sallallahu alaihi wasallam ila fi zalika cikin wannan annabi ya mushi nuni cewa ya tsaya nan walam yatrukuhu yata'akhkhara ila saf annabi bai bar abubakar ya koma yayi da baya bai je sahu wa kana zalika li illatin wannan kuma saboda illa akai wannan abin wahiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil nas jalisan shine annabi yana sallah da mutane a zamane mutanen kuma suna tsaye a bayan shi sai abubakar ya tsaya a gehen annabi dan ya jiyar da mutane kabara annabi sallallahu alaihi wasallam dan sautin shi yayi rauni kuma yace wa ru'yatun nas lahu li tamakkanu min kamalil iktira kuma dan mutane su rika ganin shi dan su samu cikar koyi da annabi alaihi salatu wassalam haisu lam yumkinuhu al qiyamah ta yadda bai samu damar tsayuwa ba yace walaula hazihi illa lakanatu sunna li Abi Bakar an yaquma fi saf wara annabi dan ba wannan illar ba da Abu Bakar kamata ya koma can baya cikin sahu yayi sallah tare da annabi shi yasa Bukhari ya kulla babu akai maqad zakara hazal ma'ana ta'ifatun min ash-shafi'iyya jama'a da dama cikin malaman shafi'iyya sun hadu wannan ma'ana Walid ibn Muslim ya rawaito daga Malik cewa ya halitta ga marar lahiya yayi sallah ga mutane yana zamani su kuma suna tsaye amma ya ce wa habbu ilayya an yaqumu ila janbi man yu'bil nas bi salati amma abinda nafi so inji Malik a samu wani ya tsaya gehen shi ya rika sanar da mutane sallar shi da sautin shi wahiya ruwaya gariba an Malik amma ruwaya ce garibiya zuwa ga Malik ma'ana hanya dai ta kai mu ga maganar nan ta Malik yadda ake tace magana in ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to tace ta zuwa ga sahabbai da tabi'ai da manyan malamai su ma hanya ake bi a ga in ta inganta dan ba duk ra'ayin da aka ce Malik ya ce bane kowa ne ya ce za a ce ya tabbata ya ce kin dole shi ma sai an bi hanya an tace ta mazhabin shi da wajen a wajen daliban shi annahu la yuzu itmamu alqa'im bil jalis kaga shi yasa ce wannan hanya garibi ya ce anasaba cewa Malik ya fada dan mazhabin shi da shi da daliban shi duka shine cewa bai halitta ba ga wanda ke zamane yayi koyi da wanda suke tsaye su yi koyi da wanda yake zamane wannan duka akan magana cewa in mun dauka cewa Abu Bakar shine liman fa amma man qala amma wanda yake cewa huwal imam shine liman wannan babu iskali a wajen tsayuwa Abu Bakar a gehen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma ashkala indahu julusan nabi ila janbi Abi Bakar yace a ce ya zamana gehen Abu Bakar shine iskalin da za a samu wannan kuma yace tana yiwa a ce dan saboda kuncin guri ne Allah shine mafi sani nan shi yasa al-Imam Ibn Battal Allah mashi rahama mai rasuwa 400 da wani abu da ya kawo wannan hadisin yake cewa mu sani cewa babu guraren da ya kama da liman zai iya zawwa su yi seti da mamu su yi seti sai guri birak guri na farko shine rishin lahiya wannan da aka ambata guri na biyu shine liman kin da ya kasance daga shi sai mamu su biran ne to wannan sai komo daga gehen shi su jeru amma yace banda wannan gurin biyu dukkan liman mamu kamata ya koma bayan liman ba gaban shi ba seti da shi ba al-Imam Badruddin al-Aini da yazo karanta wannan magana ta al-Imam Ibn Battal yace akwai ƙari ma ba su ba wannan biyin bane akwai ƙarin guda biyu a ciki guri na uku shine diqil makan in guri yayi kunci babu yadda za a yi su koma bayan liman ba sun bari sallah ta rasa su ba dole sai su jeri da liman guri na hudu yace al-jama'atul ura jama'a da sai kasance tsiraitattu wanda zir suke su ma liman ba zai shiga gaba ba liman yana zir ai ba zan cinye shiga gaba wannan kuma uzurin da ya kasance kowa bai da tuha to wanda saboda sutur ce al-aura shar'i ne cikin sallah ba sun shiga gaba ba idan suna kallon al-aura liman kuma duk sallah ta baci kenan daidai ba a yi ta bane idan ina ga mai mukhtasar ne ko mai abun ga mai askari shi yayi bayanin cewa zasu sallu ga dina ayinu su yi sallah idan su a rihi ya shiga gaba amma kowa a rihi idan shi su yi sallar to amma su sun ce liman ya jeri da su ta yadda kowa an ana sallah ko ai mun san cewa kowa gaban shi yake kallo kenan in suka jeri babu zancen cewa liman wani ya kalli al'aurar liman sallar shi ta baci wannan gurare ce guda uku su kadai ne in dai ga baya akwai guri ba wannan guraren wannan matsalolin guda hudu bane kawai mutum bai da sallah in dai ba wannan gurin hudu bane da Badruddin al-Aini ya jero babe na 48 wanda ran zan mu ga kuskuren mutanen mu zaga wani can nesa da liman ne ma a gaban liman kiyama zai je yana sallah ya tada sallah gurin shi dan saboda cewa can baya rana ce bai a shiga ba nana yin shi da dama babe na gaba na 48 al-imam yake cewa babu man da khairu li umman nasa baban da ke bayanin wanda ya shiga dan yama mutane limanci faja al-imam al-awwal sai liman na farko yazo yana nihin al-imam ratib liman ratibi fata'akhkhara al-akhar sai kuma na karshen yayi da baya ma'ana liman kin nabi wanda ba ratibi ba aw lam ta'akhkhar ko kuma bai yi baya ba fata'akhkhara al-awwal fata'akhkhara al-awwal na farkon sai yayi da baya aw lam ta'akhkhar ko kuma bai yi da baya bai ce jaza salatu sallar shi tayi daidai sai yace fihi ana aisha anil nabi cikin shi akwai hadisi daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manhajin da muka yi magana yanzu dan saboda ya san hanya daya ce bai da wata hanyar da zai ƙara maimaita shi nafsin hadisin kawai sai maka ishara cewa akwai hadisi daga aisha daga annabi ya gabata ko zai zo nan gaba kai zai kai bincike shine yasa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa hadisin da ya kawo yake cewa daga Aisha ya gabata a can baya Bukhari ya huddo shi da karan kanshi da tamamukin shi daga hadisin Ubaydullah ibn Abdullah daga Aisha ya gabata ne shi yasa yake maimaita shi hadisi na 648 al-Imam 84 kai al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf أخبرنا مالك أن أبي هازم بن دينار أن سهل بن سعد السائدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني أمر بن عوف ياتهزوا بني أمر بن عوف ليسلها بينهم دنيا يسله سكانينسو فهانت الصلاة سي صلى تزو معنا لوكا سنت يزو فجاء المؤذن إلى أبي بكر سيمي كلن صلى زو أوجان أبو بكر فقال سيتي أتسلي للناس زكي صلى غمتاني فأكيم انتار إقامة قال نعم يتي إيه فصلى أبو بكر سي أبو بكر يي صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma a nuska yunaniya ta kai faja'a rasulullahi ba nabiyyi ba yace wannan zuifi yawa haka ne yace wannasu fi salati mutane suna cikin sallah fatakhallasa sai ya huta hatta wa kafa fi safa sai da yazo cikin sahu yayi tsaye fasafakan nasu mutane suke tatabi wa kana abubakar la yartafi fi salatihi abubakar bai waiwaye cikin sallar shi shi yasa bai waiwaya ba yaga abin yaga cewa annabi ne ya zo falamma aksaran nasu tasyiq yanda mutane suka yawaita tabi ya san dai cewa da wani abu iltafata sai wayoyo fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah ne alaihi salatu wassalam fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anim kusma kanaka sai annabi ya mushi nunin zamna a gurinka fa rafa abubakarin yadaihi sai abubakar ya daga hannuwan shi fa hamidallahi yace alhamdulillah alama amarahu bihi rasulullahi ga abinda annabi ya umarce shi min zalika daga wannan cewa a ce ma annabi da umarnin shi yace yana nan wuce ka ba su sallah ba sai na je ba abun gode ma Allah ne shi yasa cikin sallah ya daga hannu yace alhamdulillah summa sta'akhara abubakarin sannan abubakar yayi baya hatta tsawa fi safi sai da daidaita asahu ma'ana karrama wa kin amsar ta yayi nan saboda umarni ne na karramawa da mutuntawa sai yake amsa yau da baya dai a annabin da ya wuce ka ba su sallah dan kowa yana so ya samu albarkar ta annabi sai san cewa shi ya ba su sallah hashiqin ma wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasalla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yayi sallah falamman sarafa yayin da ya kare kala sai yake ya abubakar ya kai abubakar ma man aka an tasbuta iz amartuka me ya hana ka ka tabbata lokacin da na umarce ka fa kala abubakar sai abubakar yake cewa ma kana libun abi quhafa an yusalli bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba bai kamata ba ga dan abi quhafa yayi sallah gaban annabi alaihi salatu wassalam nan gurin dan saboda kaskantar da kan nashi ma yace dan Abu Quhafa bai ma kira kan shi da Abu Bakar kin ba cewa dan Abu Quhafa bai kamata bai sallah gaban Annabi alaihi salatu wassalam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga bai mushi musun ba cewa kai laifi kamar yadda ƴan Shi'a suke doka wannan ƴan Shi'a suna doka shi alaihi kan cewa ya mu Annabi ya mushi umarni ya kiya yace mali arakum aksartum at-tasfiq sai annabi yace ga wanda suka yi abin da yake ba ake tunanin sun yi lahin gashi an yi magana yace me yasa na ganku kun yawaye tatabi a cikin urdun suka ta yunaniya ta ra'aytukum aksartum at-tasfiq yace manna ba kenan yana bayyana cewa shi al-Imam Muhammad Fuadu Abdul Baqi nuskhay yunaniya ce amfani dan tahi sauran nuskhakin inganci yake cewa me yasa naga kun yawaita tabi a cikin sallah sai yace mushi manna bahu shay'un fi salatihi duk wanda wani abu ya mai mushi a cikin sallar shi ya bujuro mushi fali yusabbihi to yayi tasbihi fa innahu iza sabbaha dan saboda mutun yayi tasbihi yace subhanallahi irtufita ilai za a waiwayo gare shi wa innama at-tasfiqu lin-nisa tabi aikin mata ne kenan wannan malamin suka ce tabi aikin mata ne cikin sallah umarni ne yake bada cewa mata su ya kamata su rika tabi ko kuma kawai mujarradin labari ne yake bada cewa a sha'ani na waje tabi aiki ne na mata shi yasa zan muga abinda malamai suka ce al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah ji kanshi da gafara yake cewa na'am man rabahu yawa kenan man rabahu shay'un wanda wani abu ya bashi shakku kenan yana daga cikin ar-raibu zalikal kitabu la raiba fi ar-raibu shine shakku min ha daga ciki in an ga an samu wani sabani kan wata kalma a rika tambihi dan saboda sananu ne suna nan sabani daga ciki annal imam maliman ya kamata ya kasance yayi kokarin daidaitawa tsakanin mutane idan an samu matsala idan an samu jayayya da garrama tsakanin mutane to yayi kokarin abun gakin su daidaita su abinda al-Imam al-Bukhari yayi nihi anan gurin da kulla wannan baban cewa anna man ahrama bi salati imamin fi masjidin lahu imamur ratib, cewa wanda yayi harama ga sallah a cikin masallacin da yana da liman ratibi, summa hadara imamuhu ratib, sannan kawai sai ga liman kin ratibi ya zo, fa halahu an yu'akhir allazi ahrama bin nas imamun wa yasiru mamuman, shin yana da damar abinda Bukhari yake ni yana da damar yayi baya baya liman kin ratibi ya wuce ya amshi sallar shi kamar tuki ne tun daga direban na kirki ya zo ka heka huta heka ka bashi abin shi. Yace wa yasirul imamu ar-ratibu amla, sai zamana kai ka koma mamushi ya zama liman ko kuma. Yace bari ko dai babu wannan, wannan hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu imamun nasi ala kulli hal, dan a kowane hali Annabi shine limamin jama'a. Wa qarna Allahu an taqaddamu bayna yadi, Allah yayi hani a shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadha qala Abu Bakar, shi yasa Abu Bakar yake cewa bai kamata ba ga dan Abu Quhafa yayi sallah gaban Annabi alaihi salatu wasallam, dan Allah ya hana shiga gaban Allah da manzon shi. Kaga ayar da Abu Bakar ya fahimta ya kiyamsa wannan umarnin. Yace a cikin wannan shi yasa akwai magana biyu, wasu sun tare akan cewa wannan bai halitta ba hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Ibn Abdul Bar mai sharhin Muwatta Malik at-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, Allah mushi rahama, ya tahi akan cewa ijma'in malamai ne akan cewa ba za a yi haka ba, wannan hususiya ce ta Annabi. Amma wasu daga cikin malaman Hanbaliya sun kawo cewa kuma ra'ayi ne na mafi yawancin malaman su. Na biyu, annahu yajuzu zalika, cewa hakan kin ya halitta kenan ba ma ga Annabin ba, liman kin kuratibi in yazo kai da saka akai an ga liman shuru bai zo ba, an cewa na wuce ka ba mu sallah, lokacin daga yazo kayo baya baya ya shiga sallar shi. Yace magana ta bi suka ce ya halitta, kuma wannan shine Bukhari kulla baban da Bukhari haka yake nuna mana, wa huwa qaulu Shafi'i. Bukhari ya kasance Allah mushi rahama mutun ne mai hikima da wayo wajen kulla tarjuma. Kaga anan gurin cewa man dakhala li umman nas fa ja'a al imam al awwal fa ta'akhkhara, bai ce bai halitta ko bai halitta ba, kawai kulla babu yayyaka maka hadisi. In ka fahimci cewa ya tahi akan cewa halaccin abun, wannan fahimtar kace. Shi yasa Ibn Rajab yace la'alla mai yiwa Bukhari ya tahi akan cewa ya halitta, shi yasa ya kulla wannan baban. Kuma koda ya tahi akan cewa ya halitta, magana ce ta al-Imam Shafi'i cewa shi ya halitta liman kin na biyu da yazo ya wuce ya amshi sallar shi wancan ya koma baya. Sai yace malaman Hanbaliya su kuma suna da huska biyu, wasu sun ce ya halitta, wasu sun ce bai halitta ba. Kuma ita ce magana Ibn al-Qasim, babban jagora cikin malaman Malikiyya, suka yi hujja da wannan hadisin akan cewa ya halitta. Gashi Annabi alaihi salatu wassalam ya sa wannan ya zo ya wuce da ya taho limancin shi ya amsa. Da yake cewa innama tasbihu lin-nisa, nan malamai sun yi sabani. Malik da daliban shi Allah ji kansu da gafara sun tahi akan cewa abinda Annabi yake nihi taɓi aiki ne na mata, Annabi labari yake bada kuma zargin abin yake. Ba wai cewa in ana cikin sallah ba wani abu ya shiga cikin sallah, ya wani yana cikin sallah wani abu ya bayyana mata su rika tabi'a, akau labari yake ba mu kuma da zargin abin cewa tabi aiki ne na mata. Wa annahu la yanbaghi an yaf'alhu adun fi salati sawa'ur rajulan kana aw imra'a, bi halitta a aikata shi ba cikin sallah, duk ɗaya ne mutum, namiji ne ko mace. Yace wa hamalu qawluhu, amma sai suka dauki maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa man nabahu shay'un fi salati falyusabbih, cewa duk wanda wani abu yazo mishi cikin sallah to yayi tasbihi, cewa amine maza da mata sun shiga. Sai zaman abinda Annabin ya shar'anta in an wani abu ya gitto shine yin tasbihi a cikin sallah, yin tasbihi a cikin sallah ba taɓi ba, taɓi kawai an bada labari ne kuma an zarge shi. An rawaito wannan hadisin daga Hammad ibn Zaid daga Abi Hazim daga Sahali, cikin hadisin yake cewa idza nabakum shay'un fi salati falyusabbihu ar-rijalu wa yusaffihu an-nisa, wannan kuma ya tada magana ƴan Malikiyya, wanda al-Imamu an-Nasa'i ya rawaito shi hadisi ne mai inganci. Nan Annabi kyarara kuma ya bayyana cewa wanda wani abu ya bujuro mishi cikin sallah, maza su yi tasbihi, mata su yi tabi. Kenan ka ganan kyarara Annabi ya raba ma kowa abinda zai yi a cikin sallar abinda ya bayyana. Wannan hadisin dan saboda girman daraja shi da abin gakin shi, kowa ya bado mana hankalin shi, yadda Ibn Hajar Allah mushi rahama da jin kai ya kawo fawaid wanda suke jingim a karkashin hadisin nan wanda za a dauka. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa cikin wannan hadisin mun fahimci cewa liman ya kamata idan an samu wani rikici yayi kokarin tashi zuwa ya kashe wannan rigimar da karan kanshi, dan ya tabbata cewa wannan ba harshen lahiya bace ta Annabi, kan mu ci kuɗa da rishin lahiya Annabi. Wannan hadisin da muke kai, wannan hadisin bani Amr ibn Auf ne a kabilarsa aka samu rikici, Annabi ya tahi sulhun ta sa har sallata lokacin ta ya abun nan, lokacin ta ya shige, shi yasa da ya taho kuma Abu Bakar ya ce mishi ya zo ya wuce sallar. to wannan muhimmancin sulhu kenan gashi annabi ya tai har ya rasa sallah cewa liman na gaba daya shi ya kamata yayi tawallin kashe hutuna annabi yana iya tura wani ya tura su Abubakar amma ya tahi da kanshi anan gurin wasu sun yi istinbadin cewa mai hukunci shugaba ya kamata yayi kokarin tahiya ji da awar masu husuma gabaki daya a gaban shi a fade ta ba a kawo mishi labari ba a ciki kuma mun fahimci cewa halaccin sallah guda daya a yi ta da liman guda biyu gashi mun gani cikin nan kuma cewa liman ratibi idan ya bulaguro ya bada halifancin wani ya ce wani ban zan yi bulaguro ka rika ba mutane sallah cewa kuma idan sallah ta halarto wannan wanda aka ba ma niyya bakin shi zai shiga ya bada sallah yace wala yabdul shay'un min salati ahadun minal ma'mumin amma ibnu abdul bar yake cewa wannan khasa'is ne na annabi kamar yadda muka gani can baya cewa wanda yazo ya wuce ya tahi abin nan yace sahihiyan mashahurin magana cewa malaman shafi'iyya sun tahi akan cewa ya halitta haka ibnu al-qasim kamar yadda muka yi nuni cewa abin wannan annaman ahrama munfaridan summa uqimatu salati jaza lahu dukhulu ma al-jama'a min ghairi qada'in li salati cewa wanda ya harama sallar shi yana mutun daya yana sallar shi mutun daya sannan sai aka tada sallar jami'i to ya halitta ya shiga cikin sallar jami'in ba tare da ya cire sallar shi ba haka al-imamu tabari ya ciro a cikin istinbadi a karkashin wannan kissar sai ya wuce kawai shiga wacce kana cikin sallar ka tada sallar lisha ko ka tada sallar al-asr sai aka zo kuma gashi jami'i za a tada sai ka wuce kawai ka shiga jami'in yace huwa ma'khuzun min lazim jawazi ihram al-imam ba'da al-imam kama zakarna wa fihi a cikin wannan hadisi mun fahimci faralata Abubakar akan dukkan sahabbai dan shi annabi ya ba ma iznin yayi su sallah kuma an yi masu shurra masu sharhi gaba ɗaya da malaman fiqhu kamar Rawiyani sun ka hujja akan cewa kana inda sahaba afdaluhum cewa sahabbai duka sun yarda Abubakar shine mafificin su dan su suka zabe shi cewa wuce ka ba mu sallah annabi bayyana kuma sai yanta akan halaccin gabatar da mutun akan shi da karan kanshi ya gabatar da kanshi idan liman bayyana wa mahallu zalika iza uminat alfitna wal inkar min al imam wannan kuma idan an samu cewa an amince babu fitina kuma liman kin yazo ba yayi inkari ba liman kin ku bayanan yayi ya dan samu jinkiri kana da damar ka ce ku tashi in ba ku sallah lokaci zai wuce in ka san liman kin yazo ba ya bata rai ba kuma ba yayi inkari ba wa annal ladhi yataqaddamu niyabatan al imam yakunu aslahum li zalika al amru aqawhum bihi cewa kuma in liman bai zo ba in zai su kaddama wanda zai ba su sallah su samu wanda ya cancanta ga sallar ba a sa wanda bai abin ga inta cancanta ba cewa kuma wanda aka ba ma izini da wani shi idan wani abu ya bujuro yana gabatar da wani wanda yake mai farala ne wa annal fadilu yafiquhu ba'da an ya'lama anna zalika bi ridal jama'a kuma cewa wanda aka ba faralar wannan yana da damar shi ma ya sarar yadda ita in jama'a sun yarda da yace wani in nayi zan yi bulaguro ka rika ba jama'a sallah kuma kai ma in ka zo kana nan kaga wani yazo kana iya ce mishi wani wuce ka ba mu sallah amma in jama'a wannan nan suna son shi suna so ya ba su sallah ba wanda suke ki ba yace duka wannan cewa sahabbai sun gina shi ne akan ijtihadin su kuma cikin hadisin akwai cewa al-iqama wastida'ul imam min wazifatul muazzin cewa iqama da kirayo liman in yayi jinkiri aiki ne na ladani in an ga shuru ya leka gidan liman yace jama'a sun hadu aiki ne na ladan ba wani ba kuma haka nan cewa jama'a su taso ayi sallah ya tada iqama aiki ne na ladan wa annahu la yaqim shi yasa ai cewa yi in tada sallah ka shiga ya tambaye Abubakar wa annahu la yaqim illa bi iznil imam cewa ba zai iqama ba sai da iznin liman shi yasa ce mishi in tada kuma cewa fi'il salati la yasum al-asr fi awwal waqti cewa aikata sallah a cikin farkon lokaci ana gabatar da shi akan jiran liman koda ya kasance mai farala ne zai ayi sallah akan lokaci ba za a jira shi ba koda ya kasance mai farala ne kuma cikin shi akwai halaccin yin tasbihi da hamdala cikin sallah dan wani lamari idan ya dan dukkan su cikin zikirin Allah ne kuma abinda ake nihi da tasbihin nan shine sanar da wani lamari da zai hito ba wata manufa daban ba kamar da Bukhari zai kawo shi a baban shi kadaitacce kuma cikin shi akwai daga hannu cikin sallah lokacin da aka mutun zai yi addu'a da lokacin da zai yi godiya zaka yi addu'a ko zaka yi wani abu na godiya kace alhamdulillah ka daga hannu Abubakar haka yayi a cikin sallah sai da ya daga hannu shi ma Bukhari zai mishi babi akan shi a cikin shi akwai san godiya ga Allah duk lokacin da mutun ya gani ni'ima ta zo mishi koda yana cikin sallah ne kuma sallar babu abin da ya same ta a baka labarin alkhairi cikin sallah kace alhamdulillah ba abin da ya samu sallah gashi Abubakar yayi mafihi jawaz al-istifa kuma cikin shi mun fahimci halaccin yin waiwaye a cikin sallah dan saboda maslahar sallah kuma cewa mai sallah a mishi muhadaba da ibara cikin wannan cikin sallar shi babu lahi akan wannan dan ga annabi ya mishi nuni haka cewa tsaya a sallarka wa annaha taqumu maqamani kuma cewa ishara tana daidai da kamar kai magana dan saboda annabi yayi amfani da ita annabi yana amfani da ita da dama cikin gurare cikin alƙalanci haka an yi bayani akan ishara tana matsayin nuduki kuma cikin shi akwai halaccin tsaga sahu da shiga gabanin sallah idan ya kasance da ko wani kyakkyawan kasadi annabi ya hana mu an tare jami'i mutun ya rika ketara jama'a yana sallaka su amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo keketarawa sai da ya taho sahu na gaba dan saboda wata maslaha ce ta sa a cike kuma muhallab yake cewa babu cin karo da juna akan tsaitar wuya da annabi yayi hani dan saboda wannan bukata ce a ta kama kuma ya yawaita magana akan wannan magana da ya tahi akai kamar yadda zai zo cikin shi kuma akwai cewa da godiya gode ma Allah a lokacin da wata maslaha ta zo mutun ya daga hannu cikin abubuwa ne na addini kuma cewa duk wanda aka karamta shi da wani abu na karamci yana iya amsa kuma yana da dama bari idan ya fahimci cewa umarnin nan ba na tinas bane ba na lazimta bane inda annabi ce mishi a ni banda arwallah wuce ka ba su sallah da wannan bai ce ba a bismillah da zo ka wuce dan da ya san wannan umarni ne na wajibi kamar yadda ya tabbata wa anna amruhu iyahu bil istimrar cewa umarnin annabi da ya ce wa abubakar ya ci gaba da sallah ba bai ne na karamtawa kuma da nuna ma mutane cewa yana da daraja da kima a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya amshe hanya taladabi da tawadu ya kyamsa wannan umarni dan ya san ba wajibi bane yace dan saboda tana yiwa a cikin sallar annabi alaihi salatu wasallam kwadayin cewa a samu wani hukunci a mushi wahayi ya gayyara shine yasa abubakar in annabi yake gaba ana da dama cikin sallah ayo mushi wahayin cewa kazakin nan na sallah a bar shi ko a kara ko a rage inda abubakar ne a gaba ha kenan ya fahimci wannan sai ya bari annabi ya shiga kuma cikin shi akwai halaccin limancin mai farala wanda aka hi farala ga gaban shugaban kuma a cikin shi akwai tambayar shugaba game da lamarin da yasa aka kiyin kaza me yasa aka kiyin sallah da mutane lokacin da na umarce ka kaga he annabi abubakar ya gama ya bashi labarin da ma sauran fa'idodi da dama da ibnu hajar Allah mashi rahama ya kawo karkashin wannan hadisi al-imamu nawawi yake cewa al-afqahu muqaddamun ala al-aqra wanda ya kasance mai daliban maliki shafi'iyya suka ce duk wanda ya kasance malami ne yayi ilimin fiqihu yayi ilimin sallah shi za a gabatar akan qari'i wanda yake maharbacin qur'ani amma bai da fiqihu yace fa innal ladhi hataju ilayhi min al-qira'a madbutun abinda ake bukata na qira'a kiyayayye ne kowa ya san cewa fatiha ce da abinda yayi doriya a sama to amma yace abinda ake bukata na fiqihu ba kiyayayye bane wata sallar tana bukatar kaza tana bukata yace tana yiwa a samu wani lamari da zai bujuro cikin sallar wanda dole za a bukace shi sai mai kamilin fiqihu ya cikakka fiqihu zai ta biya bukatar wannan dan saboda haka ne annabi alaihi salatu wasallam ya gabatar da abubakar akan sauran dan ya san cewa annabi alaihi salatu wasallam abubakar shine mafificin ilimin su duk da an samu wanda yake mafi qira'a a bayan abubakar dan annabi ya ce aqra'ukum ubay ibn ka'ab mafi qira'a ku shine ubay ibn ka'ab kuma yana na aka halifantar da wannan aka halifantar da abubakar a cikin sallah yake nuna mana cewa al-afqa shi ya kamata a gabatar wannan bayani ne na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala hadisan baban duka ne yawa hadisi babe na gobe da yau babe na 49 babun izastawu fil qira'ati fali ummuhum akbaruhum al-imam al-bukhari ke cewa baban dake bayani idan sun zo daidai a cikin qira'a to wanda yahi su girma ya limance sun zo daidai hadisi na 600 wannan duka in mutun yana karanta wancan mudawwarat in manya littattafan zai san kima wancan wanda suka yi kanana kan su maka wannan dan karamin sai da suka yi nitso a cikin wancan manyan dada suka maka wannan karamin yake cewa izastawu fil qira'a fali ummuhum akbaruhum al-imam al-bukhari hadisi na 685 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الهويري سيكي cewa kadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallam an hanu shababa mun gabato ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna samari shababa jam'i ne na ashab yace fala bisna indahu na hawa min 20 muka zamna a wajen annabi wajen kwana 20 wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam rahiman annabi ya kasance mai rahama ne kamar yadda Allah ya bashi wannan siffa fa qala sai yake ce musu law raja'atum ila biladikum inama ace da kun koma garinku fa alamtumuhum kuka karantar da su yace muruhum ko umarce su fali sallu salati kaza fihi ni kaza su sallaci sallar kaza a lokaci kaza abinda annabi yake nihi su koma sun buƙaci iyalansu to amma sai fake musu da cewa ku koma ku karantar da al'ummarku dan ka a karya musu guyuwa akan abinda suka zo nema ka sun taho neman ilimi sun bar iyalan sun taho a ce musu ku koma wajen iyalanku sai su ga ilimin kamar an dan tauye shi to sai aka nuna musu cewa abinda kuka zo nema kin ku koma can garin ku ma ku yi shi akwai zaku karantar da wasu amma abinda yake nihi ku koma zuwa ga iyalanku kun buƙace su sun buƙace ku yace duk yana cikin salo da usulubi na karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muruhum fali salusa ku marce su sallar kaza cikin lokaci kaza a cikin lokaci kaza fa iza hadaratis salatu idan sallah ta halarto a cikin nuskha nu'inani yace wa iza ba fa iza ba yace fali azzina lakum ahadukum dayan ku yayi muku kiran sallah wali ummukum akbarukum mafi girman ku yayi muku dayan ku limanci kaga nan gurin ka dauki hadisin masalan mu duba anan gurin da muka ce karanta hadisi kalkashin baban magabatan wannan shi yake sa ka fahimci mi hadisin yake nihi yanzu nan gurin al-Imam al-Bukhari inda a ce hadisin nan ba anan muka ganshi ba muka ganshi a wani guri kadai aka zaro mana shi a wani guri ba cikin sahih al-Bukhari ba karshen kawai muka ce wali ummukum akbarukum kawai sai mu dauke shi cewa babba babu wani sharidi kawai da an hadu kawai babba za a leka ya wuce sallah to amma Bukhari da ya kawo shi kalkashin baban sai ce izastawu fil qira'a in sun zo daidai a wajen qira'a sun zo matsayin su daya anan ne wannan ka'ida take aiki babba zai wuce kenan kaga maslahar karantar hadisi cikin asalin inda aka rawaito su inda masu su suka kulla su kamar yadda zan mu gani a cikin manyan littattafai yawa an ce bu san komai ba suka zo ba nan gurin al-Imam Ibn Rajab yake cewa wannan hadisi Muslim ya huddo shi da ma'anar shi daga hadisin Khalid al-Hazza daga Abi Kilaba he ya kara yace wa kana mutaqaribaini fil qira'a daidai suke kusa da kusa suke wajen qira'a Abu Dawuda ya huddo shi sai ya kara yake cewa ukunna yuma izin mutaqaribaini fil ilmi kuma ana ta kawo hanyoyin da sun bayyana mana da fassara mana riwayar Bukhari a sunan Abi Dawud kamar yadda zan mutar da shi hadisi na 589 yana kusa ma zan mutar da shi yace gashi cewa yayi a ran nan ilimin mu kusan ɗaya ne tsakanin mu Hammad ibn Salma ya rawaito shi daga Ayub daga Abi Kilaba daga Malik ibn al-Huwairis Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ummukum aqa ya ummul qauma akbarahum sunna ya limanci mutane wanda yi su yawan shekaru in wancan sharadin ya cika Abubakar al-Asram dalibin al-Imam Ahmad ne dalibin shi ne manya-manyan daliban shi yana da su'alat ma da yamma Ahmad ibn Hanbal yake cewa galida Hammadun fi labzi nan Hammad yayi kuskure wa inna ma rawahu bil ma'ana ya rawaito hadisin nan ne bil ma'ana kuma yayi kuskure bai ce bai ummul qaum aqrabuhum aqbaruhum sunnan annabi bai hada haka ba yace yazo cikin sahihi Muslim daga hadisin Aus ibn Dam'aj daga Abi Musa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zai limanci mutane wanda yi su sanin littafin Allah wa aqdamuhum qira'a da wanda yi su gabata karatu fa in kanat qira'atu musawa in karatun su yazo daidai to wanda yi su gabata hijira in sun kasance a hijira daidai ne to yace fali ummuhum akbaruhum sunna wanda yi su girman shekaru shi zai limance su a cikin lafazin akwai sabani da dama shi yasa Ibn Rajab yace Abu Hatim Ar-Razi yayi tawakkufi akan gabatar da wannan mas'ala wa huki an rawaito daga Shu'ba yake cewa kana ya habuhu yana tsoron magana bisa kan wannan hadisin dan manya ne jigajigai suka yi kuskure a cikin sha'anin sai zamana kawai Abu Hatim Ar-Razi ma rihe bakin shi yake tawakkufi kan gabatar da wata ruwaya kan wata daga Aus yake cewa wanda ya rawaito shi daga gare shi Al-Hasan ibn Yazid al-Asam daga Suddi shi kuma sheikh ne yace wa akhafu Allah ya kuna mahfuzan ina tsoro ya kasance hadisin ba mahfuz bane shaz ne daga hadisin Suddi yace wannan hadisan gaba ɗaya suna nuni akan cewa ana gabatar da mutun akan shekaru in ilimi ya zo ɗaya qira'a ta zo ɗaya farala ta zo ɗaya akan wannan malamai suka tahi Ata'u da Sauri da Abu Hanifa suka ce in sun zo daidai a cikin fiqihu to mafi shekaru zai amsa Malik yake cewa lisanni haƙun shekarun ma suna da ƴancin su suna da muhimmanci lokacin da wancan abubuwan suka zo daidai sai dai suka yi sabani kan hijira za a gabatar ko nasaba ko kuma shekaru sai malamai suka yi sabani wasu suka ta Ishaqa yake cewa za a gabatar da wanda gabata hijira wanda wannan ya suke banci zamanin sahabbai bayan ta kuma sai shekaru wanda shine zahirin magana Ahmad amma suka ce inna ma tafarru ala taqdimi bisinni hal annahu yukrahu an ya'mur rajula aba abinda za a kawo za a kalka zan kalata kalkashin wannan na ilimi abinda ya shahi shekaru cewa makaruhi ne mutun ya limanci baban shi idan kana aqra'u minhu afka idan baban shi ya hi shi ilimi kuma ya hi shi fiqihu daga cikin malamai akwai abu akwai wanda yace makaruhi ne daga cikin su akwai Ata kuma an rawaito daga Abu Hanifa wata ruwaya ce daga Ahmad wanda an ciro ta daga mafi yawancin malaman Hanbaliya suka ce annahu la yukrahu iza kana aqra'u minhu ba a karhanta ba idan dan shi yahi karatu ita ce magana ta Sufyanus Sauri kuma an rawaito daga Abi Usaid Ansari haka aka rawaito da jama'a daga sahabbai diyansu sun limanci su sun shiga gaban su haka aka rawaito daga Amr ibn Salamah al-Jarmi ya kasance yana limantar jama'a unguwar su gaba daya baban shi yana ciki Abu Bakar ya wuce ya shiga cikin halifancin shi kuma baban shi Abu Quhafa yana nan da ran shi kuma yayi limanci kenan kaga yake nuna cewa a ce baban shi kaza duka wannan bai ciki matukar ya kasance dan shi ne mafificin ilimi shi ya kamata a gabatar in uban ne kun zo daidai dama wannan kuma an san shi za a gabatar da an san ya hika shekarun shi ya bada shi ma ayin duk da ya kasance shi yahi ilimi a wannan kuma wuciya zakai saboda in kuma kai irin na Abu Bakar Umarni ne na karamci kace a ba ba wuce bi wannan kuma shikenan shi ma ba alahi bane nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi